إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 11 ga watan rabiul thani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 3 ga watan 10 miladiya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 zamu tashi a farkon suratul qalam ko suratul qalam zamu tashi a farkon suratul qalam wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
kamar yadda muka saba kamun fara tafsirin kowace sura mukan dan yin shinhida mu ga wasu abubuwa da suka shahi ita wannan surar kamar yadda malamai suke farawa a duk lokacin da za su fara tafsirin wata sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma wannan suran al-imamu as-sakhawi a cikin littafin shamalul qurra wa kamalul iqra da al-imamu fayruz abadi a cikin littafin shabasairu dawud tamiz da al-imamu ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri sun hakaito mana cewa wannan sura tana da sunaye guda uku suna na farko wanda wannan sura ta shahara da shi shine ana ce mata suratul qalam mana ana ce mata suratul qalam wannan shine suna wanda wannan suran ta shahara da shi ba dan komai ba saboda suran ta bude da aya na farko da Allah madaukakin sarki yake yin rantsuwa da shi alqalam haka wannan suran kamar yadda wa'annan malaman da muka zana suka bayyana mana a cikin littattafan su wannan sura ana ce mata suratu nun wal qalam sai ya kasance an hakaito mata wannan sunan ne daga lafizza guda biyu wa'anda suka fara a farkon wannan suran da Allah madaukakin sarki yake cewa nun wal qalam wa ma yasturun haka wannan suran wasu suna ce mata suratu nun sai ya kasance an yi iktisarin sunan nata da harafi na farko da ya zo a cikin wannan sura wannan sura tana da falala yana daga cikin falalarta da wasu abubuwa da take banta da su shine ita wannan sura tana daga cikin surori na farko wa'anda suka sauko daga cikin alqur'ani mai girma wannan sura kuma ita ce sura ta ƙarshe a cikin jerin sabkar sunaye ko ku a cikin jerin sabkar surori daga alkur'ani mai girma ko ku kace ita ce sura ta ƙarshe wadda take farawa da harafi kamar da ake cewa nun ko kamar abin da ya kama da alif lam mim ko wani abu da ya kama da haka to wannan sura ita ce sura ta ƙarshe wadda ta rufe da irin wannan harafin da yake zuwa a farkon sura haka wannan sura kuma suratul qalam sura ce wadda take makkiya dukkanin malamai sun yi ijma'i akan cewa sura ce makkiya duk da wasu suna ganin daga fadar Allah madaukakin sarki inna balawnahum zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa law kanu ya'lamuna daga kuma farar Allah da yake cewa fasbir li hukmi rabbika zuwa faja'alahu min as-salihin wasu suna ganin cewa wannan duka ya sabka ne a garin Madina amma magana ta wadda tafi inganci shine ita wannan sura sura ce makkiya imana ta sabka ne a garin Makka bayan manzon Allah sallallahu ta sabka ne a garin Makka kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina wanda suka tafi akan cewa wannan sura ce wadda take makkiya akwai al-imam ibnu atiya akwai ibnu al-jawzi akwai al-imam al-biqai al-imam as-sam'ani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa hiya makkiyatun fi qawli al-aktharina yake cewa ita wannan sura suratul qalam sura ce wadda take makkiya absa mafi ingancin magana wadda ta yi yawa daga wajejan malamai haka wannan sura tana da wani abu da malamai suke cewa maqasidus sura shine jigo koko manufar da ita wannan surar take so ta tabbatar ma mai imani da shi abu na farko da wannan surar take da shi kaman abunda za a ce ma jigo koko abunda za a ce suran ta zo asali ne domin ta yi bayani a wanda abu na farko shine ibtalu mata'inil mushrikina shine a bata maganganu na banza da mushrikai suke yi fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu dalalihim kuma suran ta zo ta yi bayani ne domin ta yi ta bayyana cewa lalle su mushrikai sun kasance suna akan bata haka yana daga cikin jigo wanda suran take so ta yi mana bayani da shi kamar yadda ibnu ashur ya tafi a cikin littafin shi na tafsiri shine suran ta zo ne domin ta yi bayani akan إثبات كمالات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وتثبيته سورة تازو تيما غانا أكن تكر كمالة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم أدونيا دكما تكر منزا الله صلى الله عليه وسلم ألاهرة دكما تثبيته تبتر دادغا دجم منزا الله أكن ya ci gaba da kira akan ya ci gaba da jawo mutane zuwa ga tauhidi ga bauta ma Allah wanda yake shi kadai ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi haka wannan sura tana da wasu mawdu'at tana da wasu abubuwa da take so ta tattauna akan su tana da wasu abubuwa wanda ake ce masije ko wani abu da ya kama da haka wanda take so ta yi magana akan su abu na farko shine suran ta zo ta nuna ma mushrikai ita alqur'ani mai girma ga garabadau ne suran ta zo ne ta nuna ma mushrikai in sun isa suna jin cewa alqur'ani ya sabka da yaran su su larabawa ne surar ta zo ne tun farko domin ta nuna musu kasawarsu ta nuna musu cewa duk iya larabcin su su bus isa su zo da wani larabci ba wanda yafi larabcin alqur'ani mai girma haka yana daga cikin abin da surar take so ta tattauna akan shi shine yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawawan maganganu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyawawan halaye haka suran ta zo ne domin ta tausasar da manzon Allah domin ta kwantar ma da manzon Allah hankali akan abin da yake samun shi daga wajen mushrikai ɗan adawa waɗanda su da ma ba su yi imani ba haka suran ta zo ne ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani akan mudahanatil mushrikin suran ta zo ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya saki jiki ya zanki wasa da mushrikai kada ya saki jiki ya zanki cudanyawa yana mu'amala da shi da mushrikai tamkar su ba mushrikai bane ba koko suran ta zo ne domin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa kada ya tausa sama kafirai matukar dai suna akan kafircin su haka abu na hudu suran ta zo ne domin ta yi bayani akan cewa lalle su kafirai suna da wasu halaye wa'anda wa'annan halayen sun yi muni kuma akwai sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tanada musu akan wa'annan halayen nasu mara kyau abu na biyar Allah madaukakin sarki ya buga ma mutanen Makka misali da mutanen da ake ce ma ashabul janna kamar yadda zai zo a nan gaba a cikin surai Allah ya buga ma mutanen Makka misali da wasu mutane da aka yi kamun su mutanen sun kasance suna da lambu suna da gona amma sun ki su fidda zakka ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya ce a fidda zakkar nan a basu sai Allah madaukakin sarki ya halaka wannan gonar tasu Allah ya kone ta ba su tsira da komai ba daga cikin wannan gonar tasu Allah madaukakin sarki sai ya buga ma mutanen Makka misali saboda su ma su shiga taitayin su abu na shidda Allah madaukakin sarki ya buga misali akan bambancewa tsakanin makoma ta mutanen kirki da makoma kuma ta mutane waɗanda suka kasance mutanen banza ne abu na bakwai da wannan surar take so ta tattauna akan shi shine wawantar da mushrikai waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba da tsayar musu da hujja haka kuma da yi musu tahaddi da nuna musu cewa in sun isa su zo da wani alqur'ani wanda yake da kama da irin wannan alqur'anin da muke karantawa abu na takwas suran ta rufe bayani da abinda ake ce ma tausasawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni da Allah madaukakin sarki yake bashi akan yayi hakuri akan cutarwa da mushrikai da kafirai da ƴan uwawa wanda ba su yi imani ba suke yi mushi a lokacin shi Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim suna Allah wanda yake mai rahama ne mai jin kai nun nun Allah yake cewa wal qalami wa ma yasturun Allah yace na rantse da alqalami wa ma yasturuna da abunda mala'iku suke rubutawa da wannan alqalamin Allah yake cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai abusa ni'mar da Allah madaukakin sarki yayi maka ba mahaukaci bane wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma lalle kai kana akan wata lada wadda bata yankewa Allah yake cewa wa innaka la ala khulqin azim kuma lalle kai kana akan halaye wanda suke halaye ne manya manya masu girma Allah ce fasatubsiru wa yubsirun da sannu zaka gani kuma su ma za su gani bi ayyukumul maftun wane ne a cikin ku mahaukaci Allah ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi shi yafi sanin wanda ya bace akan hanyar shi wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma Allah madaukakin sarki shi yafi sanin wanda yafi kowa shiriya wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran ne da wasu harufa wanda suna cikin huruful muqatta'a Allah ya bude suran ne da nun saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mu'jizan alqur'ani sannan Allah madaukakin sarki ya rantse da alqalami da abunda ake rubutawa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne to sai Allah madaukakin sarki ya rantse da alqalami sannan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane kamar yadda suke fada saboda ni'imar shi ni'imar Allah ta cudanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'imar kuma ita ce ni'ima ta shari'a ita ce ni'ima ta wahayi dalilin wa'annan ni'imomin guda bi babu yadda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mahaukaci ne kamar yadda mushrikan larabawa suke ikrari sannan Allah madaukakin sarki ya kwantar ma da manzo Allah hankali yake tabbatar mishi da cewa yana akan wata lada wadda ba ta waya a cikinta kuma lada ce wadda ba za ta taba karewa ba sannan Allah madaukakin sarki ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah yana akan halaye da ladubbawa wanda suke halaye ne masu girma sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyi da muka karanta ya ƙara jan hankalin manzon Allah yake ce mishi da sannu zaka gani menene za su gani bi ma'ana idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai ya nuna mu mushrikan Qurayshawa da sauran wanda ba su yi imani ba su da suke cewa manzo Allah mahaukaci ne idan an tashi ranar tashin alkiyama za su gane cewa da shi da su wane ne wanda yake akan hauka wane ne wanda yake akan bata sallama dokakin sarki dan ya kwantar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali sai yake ce mishi in an tashi inna rabbaka huwa a'lam Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin wane ne wanda ya bace akan hanyar shi da wanda yake miƙe yake akan hanya yana tafiya me yasa Allah madaukakin sarki ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saboda suna ce mai mahaukaci suna ce mai mawaki suna ce mai boka suna ce mai dan duba to dan Allah madaukakin sarki ya kwantar mishi da hankali sai Allah ya ce ai shi ya san wanda ya bace da wanda kuma bai bace ba yana akan hanya wadda take hanya ce mai kakkiya Allah yake cewa nun wal qalami wama yasdurun wannan sura tana daga cikin suraye sunaye waɗanda suke budewa da wasu harufa wanda dukkanin malamai sun yarda cewa babu mutumin da ya san ma'anar wa'annan surorin koko ma'anar wa'annan harufan in ba Allah madaukakin sarki ba Allah yana bude irin wa'annan surorin da irin wannan harufan ne saboda a nuna mu'jizan alqur'ani saboda larabawa wasu mutane ne wanda suna takama da larabci suna takama da iya magana suna takama da iya zance suna ji cewa duk duniya babu wata luga wadda take da ƙarfi wata luga wadda kowa ya sallama cewa ta fi kowace luga yawa kamar larabci to dan Allah ya nuna musu cewa duk da sun iya larabci su ba su isa ba su zo da alqur'ani mai girma ko su zo da wani abu wanda yake kama da shi sai Allah yake fara bude irin waɗannan surorin da huruf wanda suka kasance huruf ne muqatta'a me yasa Allah madaukakin sarki yake bude irin waɗannan surorin da irin waɗannan harufan saboda a nuna mahalicci gaba ɗaya da za su hada ƙarfi da ƙarfe ba za su iya zuwa ba da alqur'ani wanda yake kama da irin wannan alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa qul innistama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira Allah yake cewa ka gaya musu da dan mutum da dan aljani za su hadu ba za su iya taba zuwa ba da alqur'ani mai irin wannan Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira koda ku a ce shashan su yana agaza ma shashi shashan su yana taimaka ma shashi to ba su isa ba su zo da irin wa'annan da su zo da irin wannan alqur'anin a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah yake ce ma mushrikan larabawa da wanda ba su yi imani ba idan kun kasance akan kankwanto a cikin abinda muka sabkar akan bawanmu Allah ce to ku zo da wata sura in kun isa ku zo da sura kamar surorin alqur'ani Allah yake cewa in kuntum sadiqin indai ku kun kasance ku masu gaskiya ne Ibn al-Qayyim yake cewa da harfi na nun da harafi na qaf inda Allah madaukakin sarki yake cewa qaf da sad da inda Allah madaukakin sarki yake cewa sad wal qur'an liz zikr yake cewa min hurufil hija yake cewa yana daga cikin harufa na larabci allati yaftatihu biha ar-rabb subhanahu ba'da suwar yana daga cikin surori yana daga cikin harufa wanda Allah madaukakin sarki yake bude wasu surori daga shi saboda a nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma sai Allah yake cewa wal qalami wa ma yasturun Allah ya ce na rantsi da alqalami wa ma yasturuna ai wa ma yaktubuna da abunda suka kasance suna rubutawa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Allah madaukakin sarki yace shine wanda ya koya da alqalami wanda allama al-insana malami alam ya koya ma dan adam abin da shi bai sani ba to anan malaman tafsiri sun yi kan komo domin su fassara da Allah yake cewa wal qalam wa ma yasturun Allah ya kan rantsuwa da al-qalami suka ce to wani al-qalami ne Allah madaukakin sarki yake rantsewa da shi anan malaman tafsiri da dama kaman الإمام ابن جرير أتكلم لتفشنا تفسيري يكي توا القلم دا أكي نفي أنا شيني هو الذي خلقه الله تعالى شيني القلم دا الله مدوكا كنسر كياها للتا فأمره سي الله يأمر تيشي فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة شيني القلم دا الله مدوكا كنسر كياها للتا سي الله يأمر تيشي دا توا يربط دأبن دا زي فارو a wannan sararin na duniya har lokacin da Allah madaukakin sarki za ya tashi ranar tashin alkiyama al-Imam al-Wahidi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa dukkanin malaman tafsiri sun tafi akan cewa alqalamin da Allah madaukakin sarki yake rantsewa da shi anan shine alqalami wanda Allah madaukakin sarki yarru aka umarce shi ya rubuta al-lawhul mahfuz shine alqalami alladhi kutiba bihi al-lawhul mahfuz alqalami wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta duk abin da zai faru a wannan doran duniyar da abin da zai faru a doran sama wasu malaman tafsirin kuma kama al-Imam al-Qurtubi da al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin tafsirin shi at-Tibyan fi aqsam al-Qur'an da Ibn Kathir a cikin littafin shi na tafsiri suke cewa abinda ake nufi da al-qalami anan shine dukkanin al-qalamin da ake rubutu da shi a duniya yake cewa idan aka ce al-qalami to ya tattaro dukkanin al-qalamin da ake rubutu da shi a sama da kuma al-qalamin da ake rubutu da shi a ƙasa wanda suka tafi a ƙarƙashin wannan magana akwai Ibn al-Qayyim akwai al-Imam al-Qurtubi akwai al-Imam Ibn Kathir kamar yadda muka ambata al-Imam al-Mawardi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa wal qalam na rantsi da al qalam yace to anan za a iya yi mishi fassara guda biyu fassara ta farko sai ya kasance annahu al qalam alladhi yaktubuna bihi shine al qalami wanda mu muke rubutu da shi li annahu ni'matun alaihim saboda ni'ima ne Allah madaukakin sarki yayi mana wa manfaatun kuma abun amfano ne a gare mu sai Allah madaukakin sarki sai Allah yayi rantsuwa da abun da yake ni'ima ne a gare mu amma kuma akwai magana ta bi yake cewa da Allah yake cewa wal qalam na rantsi da al qalami yake cewa shine al qalami wanda Allah ya umarce shi alladhi yuktabu bihi dhikru ala al-lawhil mahfuz shine al qalami wanda ake rubuta zikiri wanda ake rubuta alqur'ani ko ake rubuta wani ambaton Allah madaukakin sarki a tare da shi a can sararin sama to al-Imam al-Mawardi yana ganin za a yi mata fassara guda biyu fassara na farko sai ya kasance alqalamin da ɗan adam suke amfani da shi fassara ta biyu kuma sai ya kasance shine alqalami wanda Allah madaukakin sarki ya umarce shi domin ya rubuta alqur'ani ala wahil mahfuz akwai fassara ta ƙarshe wanda malamai suke yi ma wannan sura shine kaman muqatil ibn sulaiman a cikin littafin shi na tafsiri da al-imam al-wahidi a cikin littafin shi al-wasil sukan ce lokacin da Allah madaukakin sarki yace wal qalam wa ma yasturun ay ma taktubuhu al malaikatu al hafaza min a'mali bani adam shine abinda malaiku suke rubutawa na ayyukan dan adam to shine Allah madaukakin sarki ya rantsa da wannan al qalamin kuma wannan fasara ita ce tafi kusa saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wal qalam wa ma yasturun sai ya kasance alqalamin da Allah madaukakin sarki yake bayani da shi anan shine alqalami wanda mala'iku suka rubuta ayyuka na bayu in alkhairi ne akwai mai rubutawa in sharri ne ma akwai mala'ikan da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya rubuta wannan Allah yake cewa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun lalle kai abisa ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka lalle kai ba mahaukaci bane ba anan Allah madaukakin sarki yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ne Allah yake cewa saboda ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka ni'ima ta farko shine ni'imar shari'a Allah madaukakin sarki yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ballan fahada Allah wannan ni'ima ta shari'a kenan akwai ni'ima ta biyu shine ni'ima ta wahayi da Allah madaukakin sarki yake yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ni'ima ta uku wadda ita ce ni'ima ta annabci to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa babu yadda za a yi wa'annan ni'imomin na ubangiji guda uku su hadu a bawa kuma wani ya ce mushi mahaukaci Dan Allah ya kwantar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali sai Allah yake jama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali yake mushi maganan cewa ka daure ka yi hakuri da abun da suka kasance suna gaya maka akan cewa kai mahaukaci ne anan alwahidi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ai amsa ce Allah madaukakin sarki yabba mushrikai lokacin da suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne a cikin suratul hijr suke cewa wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun sukan ce ya kai wannan wanda aka sabkan mishi da ambato wanda aka sabkan mishi da alqur'ani suke cewa innaka lamajnun lalle kai mahaukaci ne to dan Allah madaukakin sarki ya ba su amsa sai Allah ya fara da nun Allah ya bude suran da wani harafi wanda su isa su san meye ma'anar shi ba sannan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya rantse da alqalami sannan abu na uku Allah madaukakin sarki ya rantse da ayyukan da ɗan adam suke aikatawa wanda mala'iku suke rubutawa sai Allah yake cewa na rantse da ni'imar da aka yi maka kai ba mahaukaci bane saboda Allah madaukakin sarki ya yi mishi ni'imomi wa'anda suke daban-daban sai da Allah madaukakin sarki ya rantse da abu uku domin ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane abin na farko Allah ya rantse da nun abin na biyu Allah ya rantse da alqalami abin na uku Allah ya rantse da ayyukan da ɗan adam suke aikatawa dukkan wannan shunhuda ce Allah madaukakin sarki yake yi domin ya kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibnul qayyim yake cewa wannan da Allah madaukakin sarki yake cewa wal qalami wa ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah madaukakin sarki yana rantsewa da alqalami ne da rubutu saboda a tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanzihu nabihi wa rasulihi amma yaquluna fihi a'da'uhu Allah madaukakin sarki ya jiro wannan gwanar rantsuwan ne saboda a tabbatar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ba mahaukaci bane ba kamar yadda mushrikai suka kasance suna ambata mishi al-imam ibn al-qayyim yake cewa wa hal hadha illa min aqbahi al-buhtan wa adhhari al-ifk yake cewa wannan magana wani ya bude baki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da taban hankali yake cewa wannan yana daga cikin abun da yafi muni idan dai dalili ne da zaka kawo mutumin da zai karanta alqur'ani ya karanta hadisan manzo Allah kace mahaukaci ne ibn al-qayyim yake cewa to wannan min aqbahi al-buhtan yana daga cikin ƙarya wadda tafi kowace ƙarya zama ƙarya wa adharil ifki kuma idan akwai wata ƙarya ko abu na rashin dalili to ya tabbata akan wannan maganar da suka kasance suna faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wa inna laka wa innaka la ala khulqin azim haka ne ko ba mu tsallake aya ba ko Allah yake cewa wa innaka na'am wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah madaukakin sarki yake cewa kuma lalle kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana akan wata lada wadda ita wannan ladar ba mai yankewa bace ba ghayra mamnunin ay ghayra maqtu'in lada ce wadda Allah madaukakin sarki za ya ta rubuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah madaukakin sarki yake gaya ma manzo Allah cewa yana akan lada wadda ba ta yankewa saboda suna ce mishi baya da hankali suna ce mishi shi boka ne suna ce masa shi mawaki ne suna cewa kawai yana karanta gatana ne to dan Allah ya nuna mishi cewa ƙarya suke koda ka Allah ya nuna mishi cewa ƙarya suke shi bai da taba hankali to menene za a ga ma manzo Allah wanda zai sa ya tabbata akan wannan sai Allah ya ce wa inna laka la ajran ghayra mamnun kai mutun kai kana akan lada wadda lada ce wadda ba ta yankewa kamar misali yaro ne sai ya rugo wajenka akan cewa wani ya kwace mishi wani abu idan ka bashi hakuri yayi shiru to hakurin ba shi zai sa ya dangana ba idan so zai zama samu ka sau wannan abun ka mai da mishi ko ka sai mishi wani abu domin ya mance wancan abun da aka kwace mishi to dan Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wannan maganganu na batsa da suke gaya mishi sai Allah ya ce ai in ma sun gaya maka cewa kai kana da tabin hankali to la ajran ghaira mamnun akan wannan maganganun da suke akan wannan da'awar da kake zuwa ga tauhidi to kana da lada wadda lada ce wadda ba mai yankewa bace ba Allah madaukakin sarki yake cewa ghaira mamnun mujahid yake cewa idan aka ce ghaira mamnun ana nihi da shi ghaira mahsubin Allah madaukakin sarki zai kwashi lada ne ya zanki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi mishi hisabi ba Al-Hasan yake cewa ghaira mamnunin ai ghaira muqaddirin bil manni ladan da Allah madaukakin sarki zai ba manzo Allah to lada ce wadda ba za a mishi gori ba akan ta Al-Imam Ad-Dahhak yake cewa ajran bi ghairi amal Allah madaukakin sarki zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lada ne akan abun da ya kasance yana akan shi na lada sai Allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azimin kuma lalle kai kana akan halaye waɗanda suke manya manya ne waɗanda suke halaye ne na gari Allah madaukakin sarki a wannan ayar bayan cewa sun gaya ma manzo Allah maganganu marar dadi Allah ya nuna mishi cewa yana akan lada abu na biyu sai Allah madaukakin sarki ya nuna mishi cewa yana da lada to anan kuma za a zo fifiko ne saboda Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutumin da zai gaya ma magana ka fusata ka ji hushi to ya zaman do a ce mutumin da ya fika ne amma mutumin da kai ka yi shi kirki ka yi shi halaye na gari dan ya zo ya batanci akan ka wanda ba kowan kowa ba dan ya zo ya zage ka ai bai kamata ka damu ba to shi Allah sai yasa Allah madaukakin sarkin yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim kuma lalle kai kana akan halaye waɗanda suke manya manya ne na gare ne waɗannan halayen kuma shine hali na alqur'ani mai girma an tambaye Aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta ake ce mashi ake tambayarta wai shin menene halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ce mai tambaye shin baka karanta alqur'ani ba take cewa ai kana khulquhu alqur'an take cewa idan kana so ka san halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka je ka karanta alqur'ani mai girma fa inna khulqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana alqur'ana a wata riwayan take cewa ai alqur'ani shine halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik Allah yake ce manzo Allah da ka kasance kai mai kaushin hali ne da ka kasance kai mai tsananta musu ne lam faddu min hawlika da sun gudu sun barka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da ya kai shahalaye nagari cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah yake cewa hakika ya zo muku wani manzo min anfusikum daga cikinku azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wanda shi ya kasance mai rahama ne mai tausayi ne ga waɗanda suka kasance su masu imani ne Anas kada Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yake cewa na kasance ni manzo Allah mai gidana ne ina yi mishi hidima ina yi mishi ɗan aike aike a cikin gida shekara 20 yake cewa wallahi ma qala li uffan qattu yake cewa manzo Allah bai taba ce min a hirdinka ba ko da so guda bai taba yin wani abu ba manzo Allah ya tsawata mishi bai taba yin wani abu ba manzo Allah ya hantare shi bai taba yin wani abu ba manzo Allah ya nuna mishi baka yi daidai ba yana a ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ka gaya min a duk duniyar nan wane ne za ka yi mu'amala da shi a shekara 10 kana ƙarƙashin shi kana ci ƙarƙashin shi bai taba hantara ka ba bai taba waran ka ba bai taba zagin ka ba wannan sai kaɗan wanda ba za a rasa ba yake cewa wala qala li shay'in yake cewa haka manzo Allah bai taba ce mana akan wani abu ba lima fa'alta kaza wa halla fa'alta kaza yake cewa manzo Allah bai taba ce mana ba wai dan me yasa kai kaza dan me yasa baka yi kaza ba ni yasa da kaza ma kai a maimakon kaza sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim al-imam shaukani yake cewa lalle kai kana akan halaye wa'anda suke kyakkyawa ne yake cewa huwa al-islamu wad-din saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan halaye na musulunci da addini haka kuma al-imam az-zajjaj da al-imam qatada suke cewa huwa ma kana ya'tamiru bihi min amrillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan halaye saboda abin da ya kasance yana umarni da shi daga abin da Allah ya umarce shi wayantahi anhuman min nahayillah da abin da aka ce Allah ya hana to in akwai mutum na farko da yake barin wannan abin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-imam az-zajjaj ya kara cewa innaka la'alal khuluqi lalle kai manzo Allah kana akan hali alladhi amaraka Allah bihi fil Qur'an hali wanda Allah ya umarce ka da shi a cikin Al-Qur'ani wa qila huwa rifquhu bi ummatihi shine tausayawa da tausasawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka gane cewa mutum ne wanda yafi kowa zama mutumin kirki lokacin da Allah ya bashi umarni Allah ya bashi umarnin cewa ko a baya cetan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zabi ko a baka cewa kai ne za ka kama al'ummar ka hisabi a ranar tashin alkiyama yace manzo yace ma Allah madaukakin sarki anta altafu bihim yace Allah kai kafi su kai kafi ni san su kuma kai kafi ni tausasawa wannan yana nuna cewa tausai da jin kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ikramuhu iyahum da karamta da karamci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma wannan al'ummar tashi lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya roki abubuwa guda uku dukkanin su za a yi mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki abubuwa bi abun guda kuma yace ya bar shi sai an je ranar tashin alkiyama domin ya samu yayi ceto ga wannan al'umma lokacin da mutane za su rude su je wajen annabi Adam su je wajen Ibrahim har a zo wajen Musa har a zo wajen Isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace ana laha ana laha ana laha manzo Allah yace wannan tawa ce ni nake da ita ni nake da ita to wannan yana nuna maka tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suke cewa al-ma'ana abunda ayat take nufi innaka ala tab'in karim lalle kai kana akan halaye wa'anda suke masu karamci ne Aisha radiyallahu ta kara tabbata a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai taba bugun wani ba shay'an qattun biyadi manzo Allah bai taba sa hannun shi ba ya bugi wani mutum ko da dabba ce wala imra'atan koda matar shi ce wala khadiman koda mutumin da yake yi mishi aikin gida ne illa an yujahida fi sabilillah take cewa idan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya daki wani to sai in an je a fagen yaki ne sai in an je a wajen kafsawa ne Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta kara tabbata a gare shi yake cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi yake cewa manzo Allah bai kasance wa mai hushi ba kuma bai kasance mai yawan yin hushi ba ya kasance ma wa innahu kana yaqul yake ba mu labari yake cewa manzo Allah ya kasance yana cewa inna khiyarakum lalle wanda ya fi ku alkhairi daga cikinku shine ahasinukum akhlaqan manzo Allah yake cewa wanda ya fi kowa alkhairi ba wanda ya fi kowa ilimi ba wanda ya fi kowa alkhairi ba wanda ya fi kowa gida ba wanda ya fi kowa alkhairi ba wanda ya fi kowa matsayi ba manzo Allah yace wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umma shine ahasinukum akhlaqan mutumin da ya fi kowa halaye halaye nagari halaye na dabi'u masu kyau wanda Allah sallallahu alaihi wasallam tun kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar mishi da annabta larabawa sun shaida cewa babu mutumin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana shi yasa Khadija kamun musulunci yazo ta bashi dukiyanta yana yi mata kasuwanci da wannan dukiyar yana zuwa garuruwa yana sayan dabbobi yana saidawa ta bashi dabbobinta yana kiyaye mata amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin amanar ta ba shi yasa lokacin da musulunci ya zo take ganin cewa to babu wani mutum wanda ya kamata ita ta arme shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da aka zo za a dora al-hajarul aswad dutsen nan baki lokacin da za a zo a dora shi aka rasa wa za a umarta ya zo ya dora wannan dutsen larabawa suka tattaru a kansu suka ce hadhal amin suka ce wannan amintaccen wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kamata a bashi umarni domin ya aza al-hajarul aswad haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke mushrikai ne da wanda suke sun yi imani da wanda ma ba su yi imani ba dukkanin su sun yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake da amana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda yana da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙarya ba tunda Allah madaukakin sarki ya halicce shi har ya koma zuwa ga ubangijin shi yana daga cikin laqabin da ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi as-sadiqul amin mai gaskiya kuma mai aminci wannan dukkanin su hatta Abu Jahal wanda cewa bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da manzon Allah ya zo yana kiran su da cewa su aje gumaka su zo su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai yake cewa ma wajarna minka kidbatan wahida yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu same ka ba ka mana ƙarya koda ƙarya ce ta ɗaya rana amma abinda ka zo da shi yayi mana nauyi ba za mu iya barin gumakan mu ba domin mu zo mu bauta ma Allah madaukakin sarki sun yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahi kowa gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa nuna gaskiya a wajen kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mutumin da duk wanda yayi abinda ba daidai ba saboda gaskiyar shi zai ce azartan masa da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya sa azartan mishi a wata rana yake cewa wallahi law saraqat manzo Allah yake cewa dadiyar shi Fatima dadiyar shi tayi sata yace laqata'tu yadaha yace wallahi da na cire mata hannu wannan shine ya kai adalci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwar ta mu ta duniya wani zai yi fade aje a gwadin mulki saboda rashin gaskiya a fuddo shi wani zai ci amana saboda rashin adalci aje a fuddo shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da diyarsa za ta yi sata to da ya kasance shine mutumin na farko da wanda zai umarni da cewa a datse mata hannu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki yake cewa wa innaka la ala khulqin azim lalle kai kana akan halaye wa'anda suke nagari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso a cikin kabila wadda a larabawa babu wanda ya kai kabilan garin su mutunci babu wanda ya kai tsatsan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin shi mutunci da kare mutunci shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya zabo shi daga cikin wannan kabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi yake sabkar ma da alqur'ani amma Allah madaukakin sarki da ya tashi ya bashi bai ce ba kabilan ku tahi kowace kabila bai ce ba familin ku sun hi kowace family manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi ya bashi bai ce ba kai kafi kowa ilimi saboda kai ake sabkar ma da alqur'ani amma sai Allah yake cewa wa innaka la ala khulqin azim lalle kai kana akan halaye wa'anda suke halaye ne nagari wannan yana nuna maka cewa hali nagari shine abun da ya kamata dan adam ya dauke shi kwalliya kamun ya dauki wani abu kwalliya kamun kai tuciya da gidanku kamun kai tuciya da arzikinka kamun kai tuciya da matsayin da Allah madaukakin sarki ya baka to abun da ya kamata dan adam yayi alfahari da shi yayi tinkaho da shi shine halaye wa'anda suke masu kyau nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa tausayi da kankan da kai a cikin al'umma. Nan da Allah sallallahu alaihi wasallam zamnawa yake tare da shi da sahabban shi, yana zamnawa suna cin abinci, yana zamnawa suna hirar duniya. Idan ka tardo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban shi, idan dai baka san shi ba to ba za ka ce ba wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya sanye da wa'ansu kaya na tsada, baya zamnawa akan kujera sahabban shi suna ƙasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamnawa yake yi tare da sahabban shi ana hira. Wata rana wani bakawi ya tardo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suna zamne, yake cewa ayyukum Muhammad, yake cewa kai cikin ku wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda kankan da kai da tausayi irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin kankan da kai da halaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi, shine musharakatuhu fil amal. Duk aikin da sahabbai za su yi, zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komawa yake ba yana bada komandaman, a'a idan yaki ne manzo Allah shiga yake yi a kwafsa da shi, idan yaki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga yake ayi da shi, har a rotsa mishi hauran shi koko har a ji mishi rauni a huskar shi. Alhali kuma yanzu zaka ga cewa ba haka muke ba, za a tura wasu ne su za su yaki, wani kuma shi yake zaune yana bada komandama. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba yake mu'amalar sahabban shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi, babu mutumin da yake tausaya ma yara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa fina, baya daga cikin mu man lam yarham as-saghir, wanda baya tausaya ma dan kankani daga cikin mu, wanda baya tausaya ma yaro. Wala yarhamu as-saghir, manzo Allah yake cewa baya daga cikin mu wanda baya tausasa ma, baya tausaya ma tsofu wanda yake lattiza ne. Haka yana daga cikin halaye na kirki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da ta kasance tana hidimta ma masallaci, takan yan share-share da yan goge-goge, matar nan tar rasu. Amma sahabban manzo Allah ba su gaya mishi ba da cewa wannan matar ta rasu, a nan take manzo Allah ran shi ya bace, yake cewa halla adantumuni, dan me yasa ba za a gaya mini cewa ba ta rasu in je in yi mata sallah, in je in rakka ta a kabarinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dulluni ala qabriha, manzo Allah yake cewa ku nuna mini zuwa a kabarinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa kabarinta, ya je yi mata addu'a, ya roƙa mata gafaran Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin tausasawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta diyan Yahudawa wa'anda ba su yi imani ba, idan suka yi rashin lafiya manzo Allah yana zuwa ya duba su, ya duba rashin lafiyansu, ya duba cewa idan ba su lafiya ya duba su, ya yi musu addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna a cikin sahabban shi, wani bakau ya zo ya ci kwalan shi, yake ce mishi, ya kai manzo Allah ka bani daga cikin dukiyar da ba ta babanka ba, ba ta marmarka ba. Umar radiyallahu anhu ta kara tabbata a gare shi ya zare takobi, yake cewa da'ani adribu unqahu ya rasulullah, yake cewa ka bari in sare mishi wuya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kyale shi, a kyale shi, a doko daga dukiyar a bashi ya tafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kamo Kaisan aka darme shi, Umar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mishi kai imani, sai yayi kaki ya tofa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabban manzo Allah su zaburo su ce ka bar mu mu kashe shi, manzo Allah ya ce a'a ku kyale shi. Sai da aka yi kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka, amma yana cewa a kyale shi. Duk safa idan ya zo ya manzo Allah ya ce mishi ka musulunta, yana a darma zai yi kaki ya tofa manzo Allah. Amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jure yayi hakuri har wannan bawan ya musulunta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga dama zai yi addu'a, Allah ya hallaka duk mutumin da bai kamne shi. Amma haka yake yin sallah sai ya duka a doko raggon kaya, a doko raggon kaya na wata dabba a zo a dora masa a wuyansa. Sai yana sallah wani ya zo daga baya ya sa rigan shi ya shake shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watara har sai diyar shi ta zo ta ture wannan mutumin da yake shake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai addu'a ba, bai mummuna addu'a ga wa'annan mutanen ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da ya kai shi kunya da tsantseni kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha take cewa suha matan shi ne, amma idan lokacin da zai biya bukatan shi sai ya boye musu, idan zai biya bukatan shi sai ya boye, idan zai bayan gari ko zai yi wani abin da ya kama da haka manzo Allah sai ya boye. Sai dai in ya fito sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatan shi. Haka Aisha da Allah ta kara tabbata a gare shi take cewa manzo Allah idan ya zo ya zamna a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito, manzo Allah idan ya zo ya zamna a cikin sahabban shi yakan saki jikin shi ayi hira, hakka ga da shi da sahabban shi suna hira suna dariya a tsakaninsu. Wannan yana nuna maka cewa tausasawa da jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan ka lura wa'annan halaye masu kyau, wa'annan halaye dabi'u masu kyau, zaka ga cewa sun yi karamci a cikin mu, ba ma ganin darajan babba. Yaro baya ganin darajan babba, zai iya kallon lattiza duk hurhuran shi ya zage shi. Haka idan hanya ce ta hada ka, zaka ga cewa ba ma da hakuri. Dan a daidaita baya hakurin dan kasa ya wuce, mai mota baya hakurin dan a daidaita ya wuce. Zaka ji cewa muna cin mutuncin junanmu, muna zagin junanmu, muna wulakanta junanmu. Yanda ka san mu ba musulmi muke ba, yanda ka san mu ba mu karanta alqur'ani ba, yanda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin mu yake ba. A yanzu rayuwar da muke, idan kana so ka zamna lahiya, kawai in ka ga yara suna shirman su kai kai kallon su, saboda rashin kunya da saboda karamcin halaye da muke da su. Idan ka lura zaka ce turawa sun yi mu halaye masu kyau. Bature bai taba ganin ka ba amma zai iya turo kudi amma magani. Bature bai taba ganin ka ba amma zai iya turo kudi amma rijiya. Bature bai taba ganin ka ba amma za ya turo magani idan matsala ta dame ka, a zo amma magani. Zaka ji cewa kamar sun himu halaye, a bu su himu ba. Asli a dan adam haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi. Asalin dan adam mutum ne da aka sani mai kyawawan halaye, sai dai wani abu ya kan canza shi, ko yanayin bi'an da yake rayuwa a ciki, ko yanayin al'umman da yake rayuwa a ciki. Abu Huraira yake gaya mana a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Manzo Allah yake cewa ni an turo ni ne domin in cika halaye na gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce an turo shi ba domin kowa ya zo ya salla, bai ce an turo shi ba domin kowa ya haddace alqur'ani, bai ce an turo shi ba domin kowa ya je makaranta. Amma manzo Allah yake cewa an turo shi ne domin ya cika halaye wa'anda suke halaye ne na kirki. Ya ku 'yan uwa musulmi, ina mai yi ma kaina nasiha da ku da cewa mu yi kokari mu siffanta da halaye na gari, mu yi kokari mu zanki tausasa ma junanmu, mu yi kokari mu zanki girmama manyanmu, mu yi kokari mu zanki daraja yaranmu. Duk mutumin da ka gani a rayuwa ta duniya, wallahi akwai wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya yi mishi. Duk mutumin da kake gani, hatta mahaukaci a unguwarku, wallahi akwai wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya yi mishi, kuma zai iya kasancewa waliyi ne na Allah. Mutumin da zaka zaga ka ware shi ka nuna mai cewa shi ba kowa bane, ka ci mutuncin shi, baka san alakan da ke akwai tsakanin shi da Allah ba. Wani da zaka taba shi ka zage shi, wallahi tana yiwa waliyin Allah ne. Shi kuma Allah ya ce shi yake shigan ma waliyan shi hada, man azani waliyan faqad azantuhu fil harb. Allah ya ce duk wanda ya cutar da waliyina to wani kamar ya shiga yaki ne tsakanin shi da Allah madaukakin sarki. Koda mutum ne baya da hankali, wallahi zai iya yiwa waliyin Allah ne. Idan ka taba shi, maharin lalacewa kake nan a rayuwa. Kenan ashe ɗan uwa musulmi, ko ba dan Allah ba ma, ko ba dan ɗabi'a mai kyau ba, ko dan ka kare lafiyanka, ka kare mutuncinka, ya kamata a ce kana da alaka mai kyau da kowa. Duk yadda mutum yake baya da abun duniya, ka girmama shi, ka aje shi daidai matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Wanda kuma yake da babban matsayi, ka bashi daidai matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Abdullahi ibn Amru, da Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa
manzon Allah yake cewa man ahabba an yuzahziha anin nari, duk mutumin da yake so idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya ceto shi daga wuta, wa yudkhilal janna, a sanya shi aljanna. Manzon Allah yake cewa fal tudrikuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Manzon Allah ce duk mutumin da yake so idan an tashi ranar tashin alkiyama a ceto shi daga wuta. Idan aka ce ceto, ana nufin wai ba ana nufin ba wai ba ka shiga wutan ba, a'a zinubanka kawai sun kai ka wuta, Allah ya sauke kawai kai dan wuta ne, Allah ya kare mu. To amma manzo Allah ya ce duk mutumin da yake so bayan ya shiga a hiddo shi a yanto shi, manzo Allah ya ce to ya kasance mutuwarka ta tardo ka kana mai imani da Allah madaukakin sarki. Abu na biyu, manzo Allah yake cewa waliyati ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayhi. Abu na biyu, in kana so Allah ya ceto ka daga wuta, to ka zo ma mutane da abin da kai kana so a zo ma da irin shi. Kai kana so idan kai sallama a amsa maka, dan mi wani zai sallama ka kyale shi? Kai baka so a zage ka, dan mi zaka zagi wani? Kai baka so a ci mutuncin ka, dan mi zaka ci mutuncin wani? To manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake so Allah ya ceto shi daga wuta, to ya zo ma mutane da abin da shi ma yana so a zo mishi. Duk abin da ka san in an maka ranka zai kuna, ba za ka ji dadi ba, to ya kasance kai ma baka yi ma mutane wannan abun ba. Abu Dharrin ya dallata kara tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ittaqillaha haythu ma kunta. Manzon Allah yake ce mishi ka tsoron Allah duk inda ka kasance, wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Manzon Allah yake cewa aiki na banza da mutun yayi, to kai aiki na kwarai, saboda wannan aikin na kwarai sai ya goge wannan aikin da kai na lala. Ko da mutun ne ka cuta mishi, ka bi wata hanya ta siyasa ka kyautata mishi domin ya manta wannan cutawar da ka mishi. Manzo Allah yake cewa wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Manzo Allah ya ce ma Abu Zarrin ka yi ma mutane halaye wa'anda suke halaye ne na gari. A Jabir da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ahabbikum ilayya. Manzo Allah yake cewa wanda ni na fi soyuwa a gare ni a wajenku shine ahsanukum akhlaqan, wanda yafi kowa halaye na gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mutumin da yafi so a cikin al'umma ba mutumin da yafi kowa hadda ba, ba mutumin da yafi kowa sanin hadisai ba, ba mutumin da yafi kowa iya wa'azi ba, ba mutum ba wanda yafi kowa iya zuwa makaranta ba, a'a mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi so shine mutumin da ya kasance yana da halaye masu kyau, yana da halaye na gari, yana da halaye wanda za a yaba mishi a ce wane mutumin kirki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen shi tana baya zabi akan ya zaba mata miji, yake gaya mata to a cikin wa'annan wa'anda ta ambata akwai wanda shi baya da aiki sai dukan mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ta da ta'arme shi ba dan komai ba, saboda halaye wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ga wannan al'umman, halaye wa'anda suke nagari. Amma yanzu idan ka dauka muna rayuwa yanda kasan babu ayoyi a tattare da mu, muna rayuwa yanda kasan ba a taba karanta mana wa innaka la ala khuluqin azim ba, babu kyautatawa a tsakanin miji da mata, babu kyautatawa a tsakanin kane da magaji, babu kyautatawa a tsakanin bara da magidanci, babu tausayi a tsakanin mai gida da yaran shi, kowa yana karyawa ne inda babu gaba, yana daga cikin halaye mara kyau, hatta cuta ma makwabci. Shine kai abun da kagga dama ka kwaso ruwan dauda ka zuba a kofa gida sai sha biyu tayi, ko bayan sallar isha'i ka kwaso ruwan gwalalo ka zuba akan hanya, saboda kai kana tunanin kai ka isa, kana tunanin in ma an kai ka komisariya, ko an kai ka jisis, ko an kai ka meri, kana tunanin ka san wani zai kira a sake ka. To babu mutumin da zai wannan sai mutumin da baya da halaye na gari. To duk mutumin kuma da ya rasa halaye na gari, to ya rasa arziki na duniya wanda Allah madaukakin sarki yake badawa. Wani mai azancin magana yake cewa fa izaru ziqta khiliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi. yake cewa idan Allah ya datar da kai da halaye wa'anda suke nagari yake cewa faqad istafaka muqassimul arzak yace wallahi mai raba arziki ya soka da arziki yake cewa fannasu hadha hazuhu malun wa dha ilmun wa dha makarimul akhlaq yake cewa mutane kowa da raban shi a wajen Allah wannan raban shi kudi wannan raban shi mulki yake cewa amma halaye nagari shine abinda idan ka sunfanta da shi zaka samu yabo na mutane kuma zaka samu yabo na Allah madaukakin sarki Allah madauk banda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yu'min manzo Allah ce na rantsa da Allah baya da imani manzo Allah ce wallahi la yu'min manzo Allah ce na rantsa da Allah baya da imani manzo Allah sai da maimaita su uku sai yace man la yu'minu jaru man la ya'manu jarahu bawa'iqahu manzo Allah yake cewa mutumin da makwabcin shi bai aminta ba da wulakancin shi manzo Allah ce wannan mutumin baya da imani amma yau idan ka lura mun dauki makwabtaka ba komai ba mun dauki kyautatawa abun ba sai in kana da wani matsayi in kaga ana girmama ka ana kaddara ka kudi gare ka in kaga ana girmama ka ana kaddara ka ana girmama ka a cikin mutane to kana da wani matsayi ko kana da wani abu alhali shi kuma ba haka ya kamata a ce muna rayuwa ba manzo Allah yake cewa anzilu annasa manazilahum kowa ka bashi matsayin ka ko da dan ka ne akwai abin da in kai mishi rishin kyautatawa ne ko da yaron ka ne akwai abin da in kai mishi rishin kyautatawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati ghurafan yura zawahiruha min bawatinuha wa bawatinuha min zuhuriha qila liman ya rasulullah qila liman qala liman ataba al kalam manzo Allah yake cewa a cikin aljanna akwai wasu kofofi akwai wasu dakuna wanda daga waje kana ganin abin da yake ciki haka daga ciki ana ganin abin da yake waje sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi to shin wa'annan dakunan wane ne Allah ya tanada masu manzo Allah yake cewa liman atabal kalam da mutumin da ya dadada magana ga dan uwan shi mai imani to Allah madaukakin sarki ya tanada mishi wasu kalan dakuna a aljanna wasu kalan dakuna na vitr wanda abun da ke waje ana gani kuma abun da yake ciki ana gani ba dan komai ba saboda shi wannan mutumin ya dadada maganganu wa'anda suke masu dadi ne Allah madaukakin sarki yake cewa fasatu busiru wa yubsirun Allah yake cewa da sannu zaka gani wa yubsiruna su ma za su gani a yau shi a ranar tashin alkiyama saboda mushrikan quraishawa suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la majnun suna cewa yana da tabin hankali to da Allah ya kwantar mishi da hankali sai Allah yake ce mishi fasatu busiru wa yubsirun idan Allah madaukakin sarki ya tashe ku a ranar tashin alkiyama zaka gane da kai da su wane ne yake akan bata wane ne bi ayyukumul maftun wane ne mahaukaci a cikin ku saboda idan tashi ranar tashin alkiyama suka ga cewa Allah ya yi umarni da a doke su a yi wuta da su za su gane cewa ashe lalle su ne mahaukata ashe lalle su ne suke akan bata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabis sayyid idan tashi ranar tashin alkiyama za su ce da mun kasance muna ji ko da mun kasance muna gani ma kunna fi ashabis sayyid da ba mu kasance ba a cikin wa'anda suka kasance ƴan wuta ne na wutar sayyid Allah yake cewa inna rabbaka lalle kai ubangijinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shi yafi sanin wane ne ya bata wane ne ya bata akan hanyar shi Allah yake cewa biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah madaukakin sarki kuma shi yafi kowa sanin wane ne wanda yake shiryaye dan haka duk abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda kafirai za su ga ma manzo Allah to kada ya dame shi duk abinda za su ga ya mai su ce baya da hankali ko su ce yana boka ne shi ko wani abu da ya kama da haka Allah ya ce ya kwantar da hankalin shi Allah ya san wane ne yake batacce akan shi malaman usul suna da wata wani magana karin magana da suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususihi sukan ce shi magana da alqur'ani yake zuwa da ita koda an yi ta a lokacin manzon Allah to ba ana nufin ba maganar za ta tsaya ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da ya kasance nasikh ne ko mansukh ko abin da ya kasance falala ce take banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai to haka kai ma a lokacin da kake kokarin ka hidimta ma addini mutane suna ma izgili to kada wannan izgilin ya dame ka inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shi yafi sanin da kai da su wane ne batacce haka kina zuwa makaranta ana miki izgili kada ya dame ki ki dage ki ta bauta ma ubangijinki ki ta zuwa makaranta saboda inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shi ya san wane ne wanda ya bata akan hanyar shi kana nuna ma kana kokarin ka kamanta addini amma ana cin zarafin ka to kare daga ma hankali Allah ya ce shi ya san wane ne wanda yake shiryayye kuma ya san wane ne wanda yake akan bata anan kuma ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته